kasa sukuni dan ina san ki tunda na ganki na ka sabarci kuluma farkin ki cause my baby you so fine cause my baby you so fine so yayya Zana biki ko kin shiga jan kasa If I'm writing exams you be my answer In ki gini zan samu ciwon kansa Baby say yes to me ko in bar kasa I'm begging ga gwiwa na a kasa I don't try to forget you ai na kasa Ko me kike so zan baki ko na kasa Asusuna ya taro ni zan fasa Dukiya na akan ki na karkasa Zuciya na akan ki na tafasa Aure na da ke kudi na na kasa Banda kunji kunji banda yau da rake da ya tabtan kan mata 19 zuki bini gana yawo akura take jikin ki free banda takura zo mu ci nama kaza da akuya zo mu haudoki mu yi sokuwa sonki ya shige ni ban san rabuwa a gidan ku ni na samu karbuwa
so ki bani soyayya
soyayya
aure ki mini biyayya Na ganki na kasa sukuni dan ina san ki tunda na ganki na ka sabarci kuluma farkin ki cause my baby you so fine cause my baby you so fine so yayya
Ta aike nake tunani only you can fi iya kula da ni cause I'm blind in love ke nake gani if I'm hungry say ki mini chepane cause you change my world na zama kamili I'm complete with you kin zama family ina son ki so sai dan ke ki mini when I'm not having cash aike kin bini we go marry you born mu aje tahiri kyan gaskiyan magana a ga zahiri they can separate us ko da sihiri ko da horo ko da ina jinjiri da na fara son ki ina jinjiki zuwa hiran dare ina tuntubi yanzu murna ake ana yin buki cause you stood by me saboda soyayya
so ki bani soyayya
soyayya
aure ki mini biyayya
biyayya
eh tunda na ganki na kasa sukuni dan ina san ki Tunda na ganki na ka sabarci kuluma farkin ki cause my baby you so fine cause my baby you so fine so yayya
that make a producer on the beat bag of that